Ya ku waɗanda suka yi imani, idan kun tashi za ku yi sallah, to ku wanke fuskokinku da hannayenku zuwa gwiwoyinsu, kuma ku shafi kawunanku, kuma ku wanke ƙafafunku zuwa idon sawu, kuma idan kun kasance masu janaba, to sai ku tsarkaka. Idan kuma kun kasance marasa lafiya ko a halin tafiya, ko ɗaya daga cikinku ya dawo daga bayan gari, ko kuka sadu da mata, kuma sai ba ku samu ruwa ba, to ku yi taimama a doron ƙasa mai tsarki. Ku shafi fuskokinku da hannayenku daga gare shi. Allah ba yana nufin ya sanya ƙunci a tare da ku ba ne, a'a, yana nufi ne ya tsarkake ku, kuma ya cika ni'imarsa a gare ku don ku zamo masu godiya.